A ƙarshen ganawarsu da shugaban majalisar Senate General Abdulrahman Chani a nan birnin mai fadar gwamnatin Nijar, shugabannin al'ummar kabilar Tubawa da suka hada da na yankin Kawar da Ungurti da Tasker sun bayyana cewa sun zo ne domin jaddadawa hukumomi haɗin kai a yankunan tabbatar da tsaro, saboda haka a shirye suke su bada dukkan wata gudunmuwar da ta dace domin tunkarar sabon al'amarin da ya bullo a yankin mai arzikin man fetur, inda a tsakiyar watan Yunin da ya gabata wata kungiya SLP ta dauki alhakin fasa bututun mai a yankin Zandar. Jagoran wannan tawaga ta shugabannin al'ummar kabilar Tubawa Alhaji Adam Useni ya bayyana cewa za su nemi haɗin kan jama'a don ganin irin haka ba ta sake faruwa ba.
Shugaban ƙasa ya kira mu kuma mun ga gamu da shi lafiya a kan zuwa koya wanda suka fita hanya, mun maso insha Allah mutane mu cira su mu zamna cikin ƙasa mu gina ƙasa mu tare da su. Northern Tasker, Northern Ngurti zuwa Kawar za mu cira wannan mutane duka su zo mu yi aiki tare.
Masu fashin baki akan sha'anin tsaro a yankin gabasin Nijar irin su Mara Mamadu na kungiyar Alternative Espace Citoyen na ganin fa'idar wannan ganawa ta hukumomi da shugabannin al'umma, domin a cewar sa ingantacciyar hanya ce da za ta ba da damar murƙushe tarzomar da aka fara fuskanta.
Wa'annan mutanen shugabannin na Tubawa ba karamin gudunmuwa bane ba za su kawo, tunda jiha ne in ba su ba babu wani wanda ya sani yake ciki koko ina ne za a sahara ne da hamada. Ka gani sai mazamin gudun kuma sai shugabannin wuri, in suka bada hannu sosai da sosai zai rage tafiyan yara in ana aikin a sha a nuna ma hukumomi da sauran da wuri. To kenan wannan abu ne kaman hangen nesa ne.
Shi ma wani dan fafutuka Mustafa Ali Adam da ya ba da wannan mataki na tuntuɓa ya shawarci mahukunta su faɗaɗa abin zuwa sauran yankunan da ke fama da matsalolin tsaro.
Irin wannan tattaunawa shugaban ƙasa ya kamata ma ya yi ta da sauran ƙabilu da kuma da sauran mutanen da suke cikin yanki-yanki irin wannan wanda suke nesa, don a yi rigakafi. Kamar alal misali cikin Ayir a samu a riƙa yin wannan tattaunawa da sauran mutane, kenan muna goyon bayan shi. Allah kwantar da ƙasar mu lafiya.
Wannan yunkuri na samar da tsaro a yankunan da Niger ke ayyukan haƙo man fetur da ma wuraren da bututu ya ratsa na zuwa a wani lokacin da hukumomin ƙasar suka bayyana shirin ɗaukan matakan fara fitar da man ta ƙasashen Chadi da Kamaru zuwa tashar jirgin ruwan Kiribi. Maganar da a yau ɗin nan ma ake tattaunawa kanta tsakanin jami'an kamfanin dillancin mai na ƙasa Sonidep da wata tawagar jami'an Chadi da suka zo ya mai takanas, yayin da ayyukan bututun Niger Benin suka tsaya ce sanadiyar takun fadar da ta taso a tsakanin mahukuntan ƙasashen biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.